daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 21 da kuma 16 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya zaku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodi yushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanku da wannan lokaci yau juma'a 29 ga watan Disambar shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya
wani dan bindiga ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misra ya kashe akalla mutane 4 ya kuma raunana fiye da mutane 5 Rundunar sojojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Korea ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Korea ta Arewa.
To wata kungiyar hadin kan matasan Afirka ta koka kan yadda ake samun karin dakaran yammacin duniya a nahiyar waɗanda suke zuwa da sunan yaki da ta'addanci da masu safarar bakin haure.
Sun zo da don su yi milkin mallaka ya kamata muharayin petition muharayin declaration muharayin pression
to a Najeriya ko ina aka kwana dangane da yan fursunan da suka tsere daga gidan yare a jihar Akwa Ibom zuwa yanzu
ruwan da suka fice daga wannan gidan yare don sanannun da aka sani an tsaya su hanya kuma an mai su gidan yare daga taron abun zuwa yanzu ina jin an samu dai masu mai shekaru 14 wanda aka rame su aka mai su
za ku ji karin bayani a cikin rahotannin sannan muna tafi da shirin duniya Amurka da kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya
Wani dan bindiga da ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misra ya kashe akalla mutane 4 ya kuma raunana fiye da mutane 5 akalla daya daga cikin waɗanda suka rasu dan sanda ne jami'an kasar Misra sun ce an harbe maharin har lahira a wata misayar wuta da aka yi yau juma'a a wajen cocin Mary Mina a gundumar Helwan kuma sun ce suna kyautata zaton akwai wani dan bindigar don haka suka ci gaba da neman shi Ana ci gaba da samun rahotanni akan harin amma babu wata kungiya da ta dauki alhakin harin ko da yake kungiyar ta'addar IS ta kashe ma wato ta kashe mabiya addinin Kista da dama a cocina ta hanyar harbi da sakin bam a shekarar da ta gabata
Rundunar sojin Amurka ta ce taimakon da take bayo gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya gwamnatin shugaba Trump ta kara hare-haren da take kaiwa kan yan kungiyar Al-Shabaab A shekarar 2017 Amurka ta kai hare-hare kalla sau 34 akan yan ta'addan na Al-Shabaab. A cewar masu duba ayyukan sojojin Amurka akan yan Al-Shabaab da kuma wata karamar kungiyar yan ta'adda masu goyon bayan IS. Idan aka kwatanta da hare-hare 14 da Amurka ta kai a bara. A wani taron manema labarai, kwamandan sojin Amurka dake nahiyar Afirka General Thomas D. Walhazer ya ce hare-haren da aka kaiwa yan Al-Shabaab da na ISIS sun samar da lokaci da kuma sararin da zai taimaka wajen samun ci gaban sojoji da 'yan sanda da ma gwamnatin ta Somalia.
Ma'aikatar harkokin wajen kasar Korea ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Korea ta Arewa duk da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan yin hakan. Kamfanin dillancin labarun Korea ta Kudu mai suna Yonhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar Korea ta Kudu sun ce jirgin ruwan mai suna Lighthouse Winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan Korea ta Arewa a ranar 19 ga watan Oktoba. Korea ta Kudu ta kwace jirgin a ranar 24 ga watan Nuwamba a lokacin da ya shiga tashar jirgin ruwan Yeosu dake Korea ta Kudu. Jirgin mai suna Lighthouse Winmore yana daya daga cikin jiragen da Amurka ta sa wa takunkumi akan laifin ciniki da yayi da Korea ta Arewa wanda aka riga da aka haramta. Kamfanin dillancin labarin Yonhap ya bayyana cewa Korea ta Kudu ce ta sanar da Amurka haramtaccen cinikin da aka yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wa wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin New York ta kashe akalla mutane 12. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce wutar ta kashe yan garin New York guda 12 ciki har da wani yaro mai shekara 1 kuma akalla mutane 4 sun ji mummunan rauni. Za kuma iya samun ƙarin waɗanda suka mutu, ya ƙara da cewa shugaban ƴan kwana-kwanan Daniel Negro ya kwatanta wutar da ta kama a ranar Alhamis a matsayin wacce ta shiga tarihi domin yawan mutanen da ta kashe. Jami'ai sun ce kimanin ƴan kwana-kwana 170 da suka kai taimako wajen kashe wannan gobara. Dalilin tashin gobara a ginin har yanzu ba a sani ba.
A can kasar India kuma akalla mutane 15 ne suka rasa rayukansu, da yawa kuma suka raunana bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini dake babban birnin hada-hadar kudi na India, wato Mumbai. Mafi yawan waɗanda suka rasu mata ne. Wutar ta fara ne a wani wurin cin abinci a can saman ginin kimanin karfe 1 na dare, daga bisani kuma ta kama ginin gabaki daya. Shugaban kasar India Ramnath Kovind yayi amfani da shafinsa na Twitter, inda ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalai da ƴan uwa waɗanda abin ya shafa, ya kuma yi musu fatan Allah ya ƙara sauki. Motocin ƴan kwana-kwana 8 ne suka yi aiki na fiye da awa 5 kafin suka kashe wutar. Ana ci gaba da binciken abin da ya haddasa gobarar.
Sanyi mai tsanani ya lullube gabas da tsakiyar Amurka, kuma daga dukkan alamu zai ci gaba na kwanaki har zuwa cikin sabuwar shekara. Mazauna garin Erie da ke jihar Pennsylvania sun ci gaba da haƙo ƙanƙara da ta sauka a farkon satin nan mai tsawon mita 1.5 a ranar Alhamis. Masana yanayi suna hasashen wata ƙanƙara mai yawan santimita 25 za ta kuma sauka nan ba da daɗewa ba. Haka kuma masu nazari a tsaunin Washington da ke jihar New Hampshire sun ce tsananin sanyi ya wuce kima domin nuna yadda sanyin ya yi tsanani. Wani har zubar da tafashashen ruwa ya yi cikin iska, nan da nan tafashashen ruwan ya zama ƙanƙara. ‘Yan raji a yankin na ƙoƙarin ɗauke marasa galihu daga kan titi da kuma matafiya waɗanda abin ya ritsa da su akan hanya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, wata kungiyar haɗin kan matasan Afirka mai rajin kare muradun nahiyar da ake kira UPG ta gudanar da wani taro a Sudan, inda aka tattauna kan batutuwan da ke addaban nahiyar da suka hada da kwarar bakin haure zuwa nahiyar Turai da kuma girke dakarun kasashen yammaci a wasu sassan nahiyar. Bayan wannan taron ne wakilin Muslim Mummuni Barma ya tattauna da ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya da ya halarci taron na Sudan a yammai, ya kuma hada mana wannan rahoto.
A taron da kungiyar ta haɗin kan matasan Afirka Union Pan-African de la Jeunesse UPJ ta gudanar a makon jiya a birnin Khartoum ne aka tattauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun kasashen yammaci a nahiyar Afirka. Sakamakon lura da yadda al'amarin ke kokarin fice gona da iri, yasa kungiyar UPJ fara shirye-shiryen tuntubar jagororin matasa na dukkan kasashen wannan nahiya don yanke shawara guda, inji mataimakin shugaba Aliyu Umaru.
Shekarar jiya bayan zabe muka ce ba mu yarda da wannan recolonization, sun zo da don su yi mulkin mallaka, ya kamata mu fara yin petition, mu fara yin declaration, mu fara yin pression. Tunda wannan pression declaration suna taimaka gwamnatin mu, gwamnatin yawa a cikin Afirka suna tsoro in ka ce base militaire wannan ya tayi sai a yi maka kudeta. Amma in annasaru ma sun gani population da suka tashi, dole ne su yi lissai su ce wanga mutum sun gani abun da muna so mu yi musu, kenan mu yi canja strategy. Tun ba su bari intere insu annan Afrika ne yake.
Kwararar matasan Afrika zuwa Turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar haɗin kan matasan Afrika ta tantauna a kansu yayin wannan haduwa ta kasar Sudan.
Kwanakin baya mun gani a can Libya mutane matasan Afrika ana saida su. Menene ya kawo wannan matsaloli? In cikin kasa shansu babu aiki, babu perspective, babu espoir, to in ka gani cikin garinka ranka bai da amfani, to ko ka mutu ba komai bane ko baka ba. Kenan ya kamata ne shugabanmu na Afrika su tashi, sai tunda nasaru su kullum ne suna ce ba su da abokai, intere insu ne suna gani.
Taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancinsa a kowace shekara uku ya sake sabanta mutanen da za su ja ragamar wannan kungiya, yayin da a ɗaya ɓangare aka magance wasu bambance-bambance da ke tsakanin wasu ƙasashe mambobin UPG.
Ƙasashen Larabawa suka ce Maroc bai da izini ya zanna cikin sal tunda ba su zo Union African ba kun kanku kun sani tun somai na bara sun koma kuma an yarda da su kike Union African mun kace musu mun matasa ba mu izini mu shiga cikin problem sakanin Sarawi da Maroc
matakin kullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jan damarar kare muradun nafiyar Afrika na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar Faransa a Niger yayin da a nata bangare ƙasar Italiya ke gabda jibge ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da dai gefe daƙilewa bakin haure hanyar zuwa Turai Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Allah 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 hada kan mu a tsirar kamu sojuna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai man girma kuma da lumana saban tsari na
to gaida Sule Mummuni Barma to rundunar yan sandan jihar Akwa-Ibom a kudu maso kudancin Najeriya ta ce an cafke akalla fursunoni 14 da suka tsire daga gidan yarin Akoti Ekene da ke jihar banda wani hargitsi sanadiyar fasa gidan kasan rotanni dai sun ce akalla fursunoni sama da 30 ne suka tsire daga gidan yarin garwatan da wakilin mu Sule wato Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana daga birnin Port Harcourt
a wani lamari dai da ya shafi harkar tsaro kai tsaye a Najeriya inda wasu daruruwan ƴan gidan yari na garin Ekotabene dake jihar Akwa-Ibom suka yi wata tada kayar baya suka balle daga gidan yarin wanda yayi jallin tserewar daruruwan ƴan gidan yarin sama da 30 kure ki dai an kai ga gano su daga cikin su tare da dawo da su a gidan yarin lamarin da ya kai ga kashe mutane hudu kuma da hakan ya sa na tuntubi commissioner rundunar ƴan sandan jihar ta Akwa-Ibom jihar da lamarin ya faru Shaibu Ma'azu domin jin halin da ake ciki sai ya ce
da hakika mun dauki matakai daga lokacin da abin nan ya faru na sauka labarin cewa daga cikin wannan gidan yari abin ya faru ba daga waje suka zo daga ciki abin ya faru to an samu wanda ake tuhuma da laifuka da dan dama wanda suka tsere a wannan lamarin to mun samu da ranar mun samu wannan labarin mun dauki matakai na ganin cewa goyon da suka fito daga wannan gidan yari wanda sanannuwan da aka sani an tsare su a hanya kuma an mai da su gidan yari daga faruwar abin zuwa yanzu ina jin an samu dai
haka kuma kwamishinan ƴan sandan jihar ta Akwa-Ibom ya bayyana cewa babbar barazana ce ga harkar tsaro waɗanda ake tsare da su su tsere
wannan mun ga cikin tuhumar na manyan lauruka su kashi da makami su ji san kai suna gidan yari kaga akwai dan sarari dan foki suna gidan yari suna tsare suna jiran hukunci alƙali to yin sun koma cikin jama'a kawai na ga sallah sun kwabin da su take akwai barazana dole akwai barazana ne da mutanen mun na hayar suna nan akan ci suna da suna aiki sannan kuma mun samu karin bayani daga wajen sun jami'an gidan yari din akan irin cases da mutane suke tuhuma ake tuhuma su da shi muna aiki da su wanda suka bincike wannan kesi din da duka dai irin labarin da ake da shi nasu daga kauyukan su daga inda abin ya faru da sauransu insha Allah za mu haɗa kai da duk wanda muka ga zai taimaka wa tabbatar cewa an gano su
to sai dai kuma shugaban hukumar jami'an tsaro na gidan yari na jihar ta Akwa-Ibom Mr. Alice Odita ya ba da umurnin bincika yadda aka fasa a gidan yarin na garin Ekotabene a jihar ta Akwa-Ibom ana samun irin wannan yanayi dai na fasa gidan yari fursunoni ke yi a Najeriya bisa zargin cinkoson da ya yawa a gidajen yarin kuma mafi yawan daga cikin fursunoni da ake tsare da su a gidajen yarin kasar suna jiran shari'a ne Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu
to a gaida Lamido a Najeriya har ila yau hukumomin tsaro a yankin jihar Taraba sun ci hankula sun kwanta bayan wata hatsaniya da aka yi a marabar Baisa da ke karamar hukumar Donga a jihar ta Taraba inda wasu al'ummomi suka samu sabani kan wani fili da za a gina wata kotu daga birnin Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana
kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon rikici ya barke ne a mararaban Baisa da ke yankin karamar hukumar Donga da ke kudancin jihar wanda kuwa ya kaurin suna wajen tashi-tashi hankula bayanai dai na mako cewa rikicin ya taso ne biyo bayan wani yunkurin sake gina wani kotu dake daura da wani masallaci inda bangarori biyu na kabilan yankin wato Buban da kuma Beyen kowa ke cewa bangaren sa ne da hakan ko ya ja tashin hankali inda ma har aka samu asarar rayuka biyu wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunan sa ba ya bayyane da lamarin ya auku da kuma halin ma da ake ciki a yanzu
mararamin ba isa amma tana yankin karamar hukumar Dangane yanda rigiman ya faru akan wannan kotu din batun gina kotu din to she su ɗan kabilan Buban suka ce ba isa a gina kotu din a gurin ba to shi ɗan kabilan Benyu kuma wato kabilan Sanata Emmanuel Bata suka ce lalle lalle shi an gina kotu to she rigima ya taso da kai ga aka fitar da makamai aka da garbe bayan abin ya lafa sojoji suka zo daga ta suka lafar da abin ce abin kuma ban ta sai sojojin abin ya sake tashiwa kuma aka sake nan dai aka sake hargarda da sauransu
kaman yanzu haka akwai jami'an tsaro a wajen
eh yanzu akwai jami'an tsaro a wajen
an samu asarar rayuka
amma yanzu wayanda na gani kenan da kuma wayanda suka ji raunuka amma yanzu an ce cikin wayanda suka ji raunukan wani din shi ɗaya daga cikin su ma ya samu cikawa to ya kama asarar rayuka biyu kenan
kawai yanzu dai duk kokarin ji daga bakin dan majalisar dattawa da ke wakiltar yankin Sanata Emmanuel Bacha wanda ko aka ce shine ma ke son gina kotu abun fa ya ci tura domin ko na ta buga wayarsa amma ko ba dauka ba haka nan ma kuma babu amsa sagon katta kwana da na aike masa to sai dai kuma kakakiyar runa yan sannan jihar Taraban David Misal wanda ko ya tabbatar da faruwar lamarin yace an kula fa sun kwanta kuma a cewar sa kotun tube babu wanda ya a wannan tashin hankalin
abu ne wanda dai ya faru tsakanin mutane biyu wanda suka so su fahimci juna ba amma ina nake gaya maka ba wai abin ya taburbure ko kuma ya kai wani matsayi wanda ya lalace ba da cike da daya babu jin ciwo babu kone-kone babu kuma rasa rai a ciki
akwai wanda aka kama dangane da wannan lamarin
eh har yanzu dai tukuna muna kan bincike ba mu da wani bayani na wanda aka kama
shi dai wannan rikici na mako zuwa ne yayin da aka samu wani tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a yankin Laudake arewacin jihar Taraban inda nan ma aka samu asarar rayuka biyu kamar yadda kakakin runa yan sannan jihar ya tabbatar
wani jan tura patrolci wajen kai kuma joint task force sannan kuma shi ko da police ya kira shugabannin wannan wurin su tabbatar da cewa ba abin da ya faru
su bayani sun ce an samu asarar rayuka kamar mutane bakwai a wajen wannan din hatsari na manoma da makiyaya wajen me ya gaskiya batun
a mun tabbatar da asarar rayuka mutum biyu a wannan wurin tun daga faruwar kisa zuwa wannan wurin kowane gefe an samu asarar rayuka
kakakin runa yan sannan jihar Taraba kenan David Misal wanda kuma kawai yanzu tuni shugabannin al'umma suka so malaluben gano bakin zaren magance tashi-tashi hankulan da ke faruwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna tafiya ba dawowa ba dan adam ba ko
to Allah ya kyauta agogo anan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 18 wato 4 ne yamma kenan da minti 18 a can jihar ta Taraba da Yaounde da Yamai da kuma Injimina dake kasar Chadi ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin duniya Amurka
tun bayan da ya kama mulki a watan farko na shekarar 2017 shugaban Amurka Donald Trump yake yawan amfani da kirarin labaran bogi ko na kanzan kurege wato fake news a turance an yi kiyasin kusan so 180 shugaban Trump yayin amfani da kalmomin fake news yayin da yake jawabi ko ake hira da shi ko kuma a lokutan da yake tsokaci wato zuwa lokacin hada wannan shiri kenan lamarin da ya haifar da rabuwar kawuna tsakanin Amurkawa kan inganci ko akasin haka na kafafen yada labarai yau kan tasirin waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi ko na ƙarya da shugaban Trump yake yawan amfani da su zamu tattauna akai jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka sunana Mahmud Lalo tun bayan da ya karɓi mulki shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta kairuwa rana tsakanin sa da manyan kafafen yada labarai da dama inda yakan zarge su da yada labaran ƙarya a kansa wato fake news kamar yadda ya saba faɗa da turanci wannan lamari kuma a cewar masu lura da al'amura ya yi tasiri akan kasashen da yan jarida ba sa samun walwalar gudanar da ayyukansu
if you want to discover the source of the division in our country idan kana so ka gane abin da haifar da rarrabuwar taunan kasar mu kada hangin ka wuce inda ake samar da labaran ƙarya wato kafafen yada labaran marasa gaskiya wanda suke aiki domin neman suna maimakon su rika faɗan gaskiya
to ba dai ba kun abu bane shugaba Trump ya cicciki duk wani labari da bai kwanta mai a rai ba yayi amfani da kalma ko kuma kalmomin fake news wato labaran ƙarya zuwa ga abin da bai gaza sau 180 ba tun bayan da ya karɓi mulki a jawabansa da dama ko idan ana hira da shi ko kuma idan zai tsokaci kan wani lamari hakan ya sa masu fashin baki a fannin masu fafutukar tabbatar da walwalar yan jarida suka ce wannan dabara tashi tana yin tasiri a cewar Tom Rosenthal na cibiyar nazarin aikin jarida da ke nan Amurka
he's very eager to have Twitter mainstream news organization
Shugaba Trump mutum ne mai shauƙin yin amfani da shafin sada zumunta na Twitter manyan kafafen yaɗa labarai sukan dauki sakonninsa domin su yada saboda haka idan ka kalli abin da kyau yana amfani da su yana yaɗa manufofinsa ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labaran da ya tsana amma kuma nan da nan sai kaga ya fusata da duk wani abu da ya gani a kafafen yaɗa labaran da yake
irritated by anything he sees in the press that he's already decried as fake
this is an apple
Lura da cewa shugaba Trump na neman ya bata musu suna. Kafafen yada labaran Amurka suka fara fitar da tallace-tallace kamar wanda gidan talabijin na CNN ya fitar domin kare kansa. Inda ya wani talla dake nuna Apple wato tufa yana mai cewa wannan tufa ne. Amma wasu za su nanata muku cewa ayabace ayabace. Amma kuma zahiri tufa ne. To sai dai wannan ikrari na fake news ko labaran ƙarya ko na bogi da Trump yake yin amfani da su. Ya sa wasu shugabanni masu mulkin kama karya a wasu sassan duniya suka fara kwaikwayonsa inji Courtney Rush wata ƴar jarida a Amurka
We saw the term fake news being used in the Philippines in Russia in China in Egypt to justify their
Mun ga yadda ake amfani da waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi a Philippines da Russia da China da Masar domin muzanta kafafen yaɗa labarai da ƴan jarida Mun kuma ga yadda China ke cewa to Amurka ta fara gane abin da muke ta faɗa kan cewa kafafen yaɗa labaran suna da matsala amma kuma wannan ba abu ne da muke so mu gani yana faruwa a sassan duniya ba
Ba da jimawa ba an ga yadda shugaban kula da sashen rumbun adana bayanan China yake alakanta labaran bogi wajen kare dalilan da yasa China ta zo ta ƙarshe a jerin kasashen da ke samun walwalar yin amfani da yanar gizo Ren Xiaolin shine mataimakin ministan ma'aikatar kula da rumbun adana bayanan China.
Even countries like the United States and Europe.
Har kasashen irin su Amurka da yankin nahiyar Turai duk suna magana akan wannan batu na kafafen yaɗa labarai na zamani. Kan waɗannan labaran bogi da jita-jita da ke zama ruwan dare. Ta yaya zamu shawo kan wannan matsala? Wannan batu ne da ya shafe mu baki
ɗaya. How should we deal with this? We are all facing this together.
To a iya cewa amfani da waɗannan kalmomi na fake news ko kuma labaran bogi na yaduwa domin shugaban Syria Bashar al-Assad yayi watsi da wani rahoton kungiyar kan haƙin bil'adama ta Human Rights wacce ta rawaito cewa ana mutuwa a gidajen yarin sojoji inda shugaba Assad ya kwatanta rahoton da cewa yanzu muna cikin wani zamani na labaran bogi ko kuma fake news. Baya ga haka shugabannin kasashen da ake musu kallon suna mulkin kama karya da suka hada kamar da Thailand da na Cambodia da Prime Minister Malaysia duk sun yi magana kan labaran na bogi kai hasali ma a Singapore kasar na duba yiwuwar kirkiro wata doka a shekara mai zuwa wacce za ta rika hukunta masu yada labaran bogi Magu Ewen ɗan jarida ce a kungiyar ƴan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they're doing.
Hakan kamar yana ƙara baiwa shugabanni wani ƙwarin gwiwa ne inda suke tunanin za a lamunci abin da suke yi.
Shugaba Trump dai ya sha karɓar bakuncin shugabannin da ake musu kallon masu mulkin kama karya ne. Baya ga haka a kwanakin baya yayi bi shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan duk da cewa an saka Turkiyya a matsayin ƙasa ta farko da aka fi garkama yan jarida a gidan yari a duk faɗin duniya. Jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Peter Helen da ya haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace, domin magance matsalar man fetur a Najeriya, a dawo da tallafin fetur amma a kori duk wani tsohon kore dake ma'aikatar man fetur. Manyan dillalan fetur irin su Wani da Wani, duk gwamnati ta kawar da su, a jawo wasu su mai gurbin su domin su ne babbar matsalar. Akalla kowace karamar hukuma dake kasar nan, gwamnati ta ce ta samar da gidajen manta a guda uku. Sannan a hanzarta wajen tono fetur din Maiduguri, matatun man fetur da muke da su a gyara su, kuma a sake sabbi idan haka ta faru insha Allah za a ga sauyi mai amfani. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai sako na gaba da yake cewa mu dai fatan mu ita ce rundunar sojin Najeriya za ta yi amfani da waɗannan makamai da kasar Amurka za ta sayarwa da gwamnati wajen fatattakar sauran burbushin mayakan Boko Haram da suka rage. Kada a yi amfani da su wajen take haƙoƙin fararen hula da basu dauke da makamai. Sako daga Muhammad Salihu Kauran na Moda da Salihu Isa Fana. Wannan sakon kuma ya fito daga hannun Sadi Energy Tandari Fatiskum, yace fatan alkhairi ga muryar Amurka. Muna ta tsohon dan wasan kwallon kafa na Liberia wato George Weah, murna bisa lashe zaben shugaban kasa da yi, wannan ba karamar nasara bace ga mu matasa. Allah ya taya riko amin. Sai sakon da ya zo daga hannun Isa Lawar Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yoban, Najeriya. Yace assalamu alaikum BOA Hausa, Allah ya sa taron masana kan farfado da martabar ilimi wanda ake gudanarwa a Kano haka ta cimma ruwa. Sai sabonmu na karshe da yake cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba. Ya kamata kamfanin NNPC gwamnati su fito su yi mana bayani akan matsalar man fetur da ta addaba al'ummar kasar mu Najeriya. Sako daga bangogar mayan Abdulsalam mai walda gas dambam.
Yanzu kuma sai labarai a takeice.
Wani dan bindiga da ya bude wuta a kofar wata coci a kudancin garin Cairo dake Misra ya kashe akalla mutane hudu, ya kuma raunana fiye da mutane biyar, akalla daya daga cikin waɗanda suka rasu dan sanda ne. Rundunar sojojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somalia kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya. Gwamnatin shugaba Trump ta kara hare-haren da take kaiwa kan yankin sa kan kungiyar Al-Shabaab. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Koriya ta Kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Koriya ta Arewa, duk da cewa Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi akan yin hakan. Kamfanin dillancin labarun Koriya ta Kudu mai suna Yamhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar Koriya ta Kudu sun ce jirgin ruwan mai suna Lighthouse Winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan Koriya ta Arewa. Wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin New York ta kashe akalla mutane 12. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce wutar ta kashe 'yan garin New York guda 12, ciki har da wani yaro mai shekara daya, kuma akalla mutane hudu sun ji mummunan rauni, za su iya kuma kara rasa waɗansu mutanen a nan gaba. A can ƙasar India kuma akalla mutane 15 ne suka rasa rayukansu, da yawa kuma suka raunana, bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini da ke babban birnin hada-hadar kuɗi na India wato Mumbai.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu amma na wannan lokaci, amma kuma idan Allah ya kaimu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Najeriya kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shiri. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Hafsa ɗan mai soro da ta ne gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Dan da ya daidaita mana sautuka. Mahmud Dalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku nisa ga Usman Kabara nan da Hafsa Maina da shirin yau da gobe. Ai sauraro lafiya.